أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بياك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما سرمو وأن قدر ريديو تالي برتي يومنا maraicen Alhamis daren Juma'a wanda ya daidai da 17 ga watan Rabi'ul Akhir wata na hudu a cikin jerin kalenda ta Musulunci bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1447 wanda ya daidai da 9 ga watan 10 2025 miladiya insha Allah zamu ci gaba da nasiha mu da muka dauko akan matakai guda biyar wanda idan mutun ya riko da su zai samu rabauta da daci da tsira duniya da lahira wannan matakai guda biyar wanda na farko shine fi'lul ma'murat mutun yayi abinda Allah da manzansa suka umarce sa yayi wajtinabul manhiyat da kuma mutun ya nisanci abinda Allah da manzansa suka hane sa na uku kuma ashukuru indan ni'am yin godiya a lokacin da Allah subhanahu wataala yayi wa bawa ni'ima wanda wa'annan duka mun tattauna akan su musamman shi ashukuru indan ni'am shine gabar da muka tattauna akan ta sati da ya gabata gaba ta uku kenan kenan mun ga gabar mutun ya aikata abinda Allah da manzansa suka umarce sa na biyu kuma mutun ya nisanci abinda Allah da manzansa suka hane sa na uku kuma mutun ya zamanto mai godiya a lokacin da Allah ya ma ni'ima na hudu wanda shine zamu tashi akan shi insha Allah shine as-sabru ala al-bala mutun ya hakuri lokacin da Allah ya jarabce shi da wata jarabawa mara dadi da wata kaddara mara dadi a rayuwa saboda Allah subhanahu wataala yana daga cikin sunan al-kauniyya nasa amana sunnar Allah abinda ya tsara duniya za ta tafi akai wanda kuma wannan tsarin da yayi ya shafi musulmi da kafiri ya shafi yaro da babba ya shafi mai kudi da talaka ya shafi mai mulki da wanda ake mallaka ya shafi namiji da mace kowa Allah subhanahu wataala yana gudanar da wannan abun a tattare da shi to sunna ce ta Allah al-ibtila sunnatan rabbaniyya ma'ana shi jarrabawa sunna ce ta ubangiji wanda yake jarraba bayinsa da ita shi yasa zamu ga Allah subhanahu wata'ala a cikin alqur'ani a cikin suratul ankabut Allah yake cewa ahasiban nasu yanzu tsammanin mutane an yutraku za a kyale su ne saboda sun ce kawai sun imani an yutraku an yaqulu amanna kawai dan sun ce sun imani sai a kyale su wa hum la yuftanuna ba za a fitine su ba ma'ana ba za a jarabce su ba Allah ce wala qad fatanna allazina min qablihim Allah ce hakika kuwa mun fitini wadanda suka gabace su ma'ana wanda suka shuɗe gabanin na al'ummomi mi yasa fala ya alamanna Allahu allazina sadaku wala ya alamanna alkazibin Allah ya jarabce su dan mi domin Allah ya bayyana wadanda suka yi gaskiya da kuma wadanda suke makaryata ma'ana wanda suke da gaskiya suka yi imani na gaskiya da kuma wanda suka yi imani na ƙarya ma'ana Allah yana jarraba bayansa a wannan jarrabawa ce za a tantance tsakanin mai imani na gaskiya da mai imani na ƙarya wannan yana daga cikin hikimar da yasa Allah subhanahu wata'ala yake yin jarrabawa ko wani mawaki yana cewa samaniyatun tajri ala nasi kullihim wala budda lil insani yalqa thamaniya sururun wa huzunun wa ijtima'un wa furqatun wa usrun wa yusrun summa sukumun wa afiya yake cewa samaniyatun ababe guda takwas tajri ala nasi kullihim suna gudana ga dukkan mutane gabaki ɗayansu wala budda lil insani yalqa thamaniya kuma babu makawa ga mutum sai ya hadu da wannan abubuwan guda takwas nan da aka ce mutum ya hada musulmi da kafiri namiji da mace mai kuɗi da talaka mai mulki da wanda ake mallaka kowanne mutum sai ya hadu da wannan abubuwan guda takwas saboda haka Allah ya kaddara wasu ababe ne guda takwas na harko sururun farin ciki wa huzunun da kishiyarsa shine bakin ciki wata rana ka tsinci kanka cikin farin ciki wata rana ka tsinci kanka cikin bakin ciki wannan kuma yanayi ne da kowa yake samun kansa namiji da mace yaro da babba mai kuɗi da talaka mai mulki da wanda ake mallaka dole watan wata rana zaka tsinci kanka cikin farin ciki wata rana kuma zaka tsinci kanka cikin bakin ciki shi farin ciki baya dawwama kamar yadda bakin ciki baya dawwama wata ran kai farin ciki wata ran kai bakin ciki haka Allah ya tsara wajtima'un wa furqatun haka ijtima'un haduwa wa furqatun darabuwa wata ran kana tare da wanda kake so iyayenka ƴan uwanka matanka ƴaƴanka ana tare shine ijtima'un to yadda kake hade da uwayenka da ƴaƴanka matanka ƴan uwanka abokai makota da sauransu to akwai furqatun akwai raguwa wata rana za a rabu ko raguwa ta unguwa ko ta gari ko kuma rabuwa wanda ba an saki haduwa ba ma mutun yau shikenan ya mutu ma'ana a rabuwa da ba za a saki haduwa ba sai dai a lahira ma'ana dai a rayuwa akwai haduwa akwai raguwa wata ran kana tare da masoyinka wata ran kuma za ku rabu to wannan kowa yana samun kanshi yadda kake tare da wani wanda kake so to wata ran za ku rabu da shi na gaba wa usrun wa yusrun akwai usur shine tsanani wa yusrun akwai sauki ma'ana rayuwa wata ran ta zo ma da tsanani wata ran ta zo ma da sauki ba zai yi ba a ce kullun kai a cikin tsanani kake ba zai yi ba a ce kullun a cikin sauki kake rayuwar jujjuya take wata ran ta zo ma a cikin tsanani wata ran ta zo ma a cikin sauki na gaba summa sukumun wa afiya wata ran ba lafiya wata ran da lafiya rayuwa ba a dawwama kullun baka da lafiya haka ba a dawwama kullun da lafiya to wa'annan abubuwan su ne wanda malai yake cewa anan samaniyatun tajri ala nasi kullihim wala budda lil insani yalqa samaniyat wa'annan abubuwan guda takwas babu wani mutum a duniyar nan da zai ce bai taba haduwa da wani abubuwan guda takwas ba da farin ciki da bakin ciki da haduwa da rabuwa da tsanani da sauki da rashin lafiya da lafiya sururun wa huzunun wa ijtima'un wa furqatun wa usrun wa yusrun summa sukumun wa afiya to tunda haka ne Allah subhanahu wataala ya kaddara zai jarabci dan Adam. To me ake bukata daga gare ka? To shine hakuri. Daga insha Allah yanzu abinda zamu tattauna shine fadlus sabri alal bala. Falala da mutun yake samu yayin da ya hakuri akan wata jarabawa da Allah ya jarabce shi da ita. Allah yana jarabtar bayi da abubuwa iri-iri, abubuwa daban-daban. Wani Allah zai jarabce shi da rashin lafiya a jikinsa, wani rashin lafiya ba shi ba za a jarabta, dan shi za a jarabta, ko iyar shi, ko matar shi, ko mahaifin shi, ko mahaifiyar shi. Wani Allah zai jarabce shi da makanta, wani Allah zai jarabce shi da bibantaka baya magana, wanda kurmantaka baya ji, wani Allah ya jarabce shi da hannu daya, wani da kafa daya, wani babu hannun duka, wani babu kafar duka. Wani Allah ya jarabce shi da mace, ya bashi mace wanda ba ta garba. Wani Allah ya jarabce shi da da ko diya, ya bashi da ko diya wanda ba na garba. Wani Allah ya jarabce shi da dan uwa wanda yake ba na garba wanda yake cutar da shi, ko Allah ya jarabce shi da makoci wanda zai ringa cutar da shi wanda yake ba na garba. Wani Allah subhanahu wataala ya jarabce shi da talauci, wani Allah ya jarabce shi da abokan aiki ko abokan zama, wani Allah subhanahu wataala ya jarabce shi da mutuwa ko ta mahaifi ko mahaifiya ko ƴan uwa, wani Allah subhanahu wataala ya jarabce shi da rashin lahiya da sauransu. Ga sunan ukan jaraba da Allah yake ma mutane iri-iri. To me ake nema ga dukkan wani bawa musulmi idan Allah ya jarabce shi ya yi hakuri? To wannan hakurin da ake so kai lokacin da Allah ya jarabce ka da wata kaddara, da wata jarabawa mara dadi, to abinda ake nema gare ka kai hakuri. To abinda zai taimake ka kai hakurin, to a nuna ma falalar yin hakurin. Akwai tagomashi, akwai romu, akwai falala, akwai daraja da ake samu a wajen Allah subhanahu wataala ga wanda yake yin hakuri lokacin da Allah ya jarabce shi. Ko ta nau'in jarabawa ce, ko wani irin nau'in ibtila'i ko musiba ko bala'i da Allah ya dora ma mutum. Na farko daga cikin falalar yin hakuri a lokacin da Allah ya jarabci bawa da wata jarrabawa mara dadi, na farko shine Allahu yuthni 'ala as-sabirina fil mala'il a'la. Allah subhanahu wataala yana yin yabo ga waɗanda suke masu yin hakuri lokacin da Allah ya jarabce su fil mala'il a'la, a jama'ar da suke madaukaka. Sune mala'iku. Al-mala shine al-jama'a, al-a'la madaukaka, jama'a madaukakiya. Ma'ana Allah zai yabe ka a cikin jama'a madaukakiya, sune mala'iku. Allah subhanahu wataala yana bamu bayani a cikin suratul baqara daga aya ta 155 zuwa aya ta 157, sansan kansan zuwa sansan kanset. Allah yake cewa wala nabluwannakum, wallahi tabbas za mu jarabce ku bi shay'in, da wani abu wadi ba yan wa saboda rahmar Allah. Hai Allah ce da dan wani abu, bi shay'in, da dan wani abu, nami min al khawfi, na daga tsoro. Allah zai jarabce mu da wani abu na tsoro. Tsoro shine Allah ya jefa tsoro a cikin zukatanmu, ko ta hanyar ya zamanto gurin da yake rayuwa babu aminci, babu zaman lafiya, ana yaƙe-yaƙe, ana ɗauke mutane ko sace su ko dukiyarsu da makamantansu. Ma'ana dai Allah zai jarabci mutane da rashin aminci da zaman lafiya. To kaga wannan shi ma jarabawa ce. Allah ya jarabce ku da rashin zaman lafiya inda kuke rayuwa. Rashin zaman lafiya, ana yaƙe-yaƙe ko kashe-kashe, ko ana sace mutane ana garkuwa da su, ko ana zuwa mutane ana kwace musu dukiyoyinsu da makamantansu. Kaga suna cikin tsoro da firgici da zulmi. To Allah ya ce za mu jarabce ku da wani abu na tsoro. Kuma akwai jama'a da Allah ya jarabce su da irin wannan. To idan Allah ya jarabce ka a inda kake rayuwa, babu zaman lafiya, babu kwanciyar hankali, to ana so kai hakuri. Wannan jarabawa ce daga wajen Allah, saboda Allah ya rantsuwa cewa wallahi sai ya jarabce mu da wani abu na tsoro, na rashin zaman lafiya. Wal ju'i, da yunwa. Allah zai jarabce mu da wani abu na yunwa. Allah ya jarabce ka da yunwa ta hanyar mi, ko dai zamanto baka da kuɗin da zaka siya abincin, ko kuma akwai abincin amma kuma ya tsada da ba zaka iya siya ba. Dan Allah zai jarabci mutane da yunwa, ko kuma ya zamanto ma lokacin damuna yayi, Allah ya hana mutane ruwa, barantana a samu abincin da za a ci. kenan Allah zai rubuci mutane da yunwa wa naqasin min al-amwali da tawayar dukiya Allah zai jarabci mutane da wani abu na tawayar dukiya ko ta hanyar ta halaka ko rishin albarka da makamantansu kenan dukiya za ta yi karanci a hannun mutane wal anfusu da tawayar rayuka ma'ana za a ringa samu mutuwa mutum ya rasa wani nasa wanda yake so mahaifi ko mahaifiya shi ma wannan duk jarabawa ce wata tamarat da kuma tawayar 'ya'yan itace mutum ya zo ya yi noma ko na rani ko kuma na lokacin damuna to ya samu tawaya a cikin wannan abin da ya noma wata hanyar Allah ya jarabci wannan abin da ya shuka ya turo wasu ƙwarurruka su wasu cinye ko kuma wasu mutane ko kuma ambaliyar ruwa da makamantansu a samu tawayar 'ya'yan itace duka wannan abubuwa Allah ya alƙawari zai jarabce mu kai da rantsuwa amma mi daga shi Allah ya ce bashir sabirin kai albashir da masu hakuri ma'ana wanda Allah ya jarabce shi da tsoro gurin da yake babu zaman lafiya ko yunwa bai da abin da zai ci wa naqasin min al-amwali ko tawayar dukiya dukiya ka kai asarar dukiya wal anfusi ko kuma mi rasa ran ka rasa wani naka wanda kake so ko ɗan itace ma'ana kai noma ka samu asara a wannan abin da ka noma a gona to Allah ya ce amma mi wa bashiris sabirin duk wanda Allah ya jarabce shi to wata jarabawa mara daɗi to idan yayi hakuri ya fawwala ma Allah bai raki ba yayi hakuri ya maida lamarin sa zuwa ga Allah to Allah ya ce a mishi albashir kai ka daga ji daga Allah ya ce ai albashir kai ka san abin da zai biyo baya babba ne Allah ya ce alladhina idza asabatuhum musiba lalle wa inda musiba ta same su wata jarrabawa ta same su mara dadi amma mi suka ce qalu inna lillahi suka ce lalle mu na Allah ne ma'ana mu mulkin Allah ne wa inna ilayhi raji'un kuma lalle mu zuwa ga Allah ne zamu koma Allah ya ce to irin wa inna idan musiba ta same su wanda zasu ce inna lillahi wa inna ilayhi raji'un lalle mu na Allah ne kuma gare shi zamu koma to Allah ya ce ulaika alaihim salawatun min rabbihim lalle irin wa'annan suna da yabo daga wajen ubangijin su ma'ana Allah zai yabe su a wajen mala'iku wanda suke wajen sa saboda salatin Allah ga bawa kamar yadda aka samu tabi'i abul aliya kamar da Imam al-Bukhari ya kawo a cikin sahih al-Bukhari nasa karkashin fassara ayat da Allah yake cewa inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima ayata 56 a cikin suratul azab lalle Allah da mala'ikunsa suna salati ga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima yace to salatin Allah gabawa shine sana'uhu alayhi fil mala'il a'la ma'ana Allah ya yabi bawa a wajen mala'iku da suke tare da shi kenan mai hakuri Allah yana yabansa a wajen mala'iku to kaga ai wannan daraja ce mai girma a ce Allah subhanahu wata'ala da kansa zai yabe ka saboda kai hakuri kuma Allah ya ce wa rahma kuma akwai rahama ta musamman da Allah zai ma masa hakuri wa ulaika humul mutadun kuma wa'annan Allah ce sunan shiryayyu wanda Allah ya shiryar da su ya dora su akan tafarki da hanya ta gari to kaga wannan yana nuna mana falalar hakuri Allah ya zanu abubuwa guda uku Allah zai yabe su kuma Allah zai musu rahama kuma Allah ya ce wa'annan sunan shiryayyu kenan daga cikin falalar hakuri akan dukkan abin da Allah ya jarabce ka da shi idan kai wannan hakurin ka mai da lamarin ka zuwa ga Allah to Allah zai yabe ka kuma Allah zai lullube ka da rahamarsa kuma Allah zai sanya ka cikin bayinsa shiryayyu wannan kamar da muka ambata aya tana cikin suratul baqara aya ta 155 zuwa 157 falala ta biyu shine as-sabru aqibatuhu al-janna shi hakuri aqibatuhu sakamakon sa karshen abinda zaka samu yayin da kai hakuri shine aljanna ma'ana makomar da zaka samu yayin da kai hakuri shine aljanna Allah subhanahu wata'ala yana fadi a cikin suratul ra'd daga aya ta 22 zuwa aya ta 24 daga aya ta 22 22 zuwa 24 me Allah ya ce a cikin suratul ra'd Allah ya ce wallazina sabaru butigha wajhi rabbihim lalle wa'anda suka yi hakuri domin neman fuskar ubangijinsu neman yarda ubangijinsu sun yi hakuri ne domin neman yarda Allah sun yi hakuri akan dukkan wani abu da Allah ya jarabce su da shi mara dadi ba dan kowa ba saboda mi neman yarda Allah wa aqamus salata kuma suka tsayar da sallah wa anfaqu mimma razaqnahum kuma suka ciyar daga abin da muka arzuta su sirran aboyi wa alaniyatan da asrari a fili sirran sun yi aboyi domin mi domin kaucewa riya wa alaniyatan aboyi kuma sun yi domin su zamanto abun koyi ga wasu su ma su wa yadrauna bil hasanati sayyi'a kuma Allah subhanahu wata'ala ce suna ingiji da kikkiawa mummuna ma'ana ba sa saka mummuna da mummuna suna saka kikkiawa da mummuna ma'ana idan aka muna namusu su ne suke kyautata ulaika lahum uqubad dar Allah ce wa'innan to na gare su uqubad dar gida wanda yake na ƙarshe Allah ce jannatu adini aljannati ta dindindin yadkhulunaha wadda za su shiga wa man salaha da wanda suke aiki nagari min abaihim daga cikin uwayensu wa azwajihim da matayensu wa zurriyatihim da zuri'arsu wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab kuma malaiku za su dinga shigowa wajensu a cikin aljanna daga kofuna daban-daban mi suke ce musu salamun alaikum amincin Allah tabbata gare ku bima sabartum saboda hakuri da kuka yi a nan duniya kuka yi hakuri akan dukkan jarabawa da Allah ya dora muku mara dadi da kuma hakuri wajen bin Allah da hakuri wajen nisanta saban Allah Allah ce to fa ni'ma uqubad dar madalla da wannan gida na ƙarshe wanda zai zama to sakamako gare su to wannan yana nuna mana kenan wanda suka yi hakuri za su samu gidan aljanna saboda kun ganin mala'iku sun ce salamun alaikum bima sabartu amincin Allah ya tabbata ga saboda hakurin da kuka yi ma'ana abin da ya gadar muku da zama aljanna hakuri da kuka yi akan bin Allah da nisanta sabon Allah da kuma hakuri akan dukkan abin da Allah zai dora muku na kaddara da jarrabawa mara dadi haka a wani waje Allah subhanahu wata'ala yake cewa الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإن إذا أك أنبت الله تزكى تنس سنة صورة سنة جن صورة الله يعني إذا أك أنبت الله كما يالله والصابرين على ما أصابهم دماسين هقولي أكن أبن الله يجرب تيسو أن الله دورا موسى قدرا يا دورا موسى جربا ومر دالي أما سين هقولي والمقيم الصلاة دماس زير دسلا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ kuma daga abin da muka arzuta suke ciyarwa daga cikin sufofin bayan Allah na gari da Allah zana anan yace wasabirina ala ma asabahum da masu yin hakuri akan abin da Allah ya jarabce su wannan yana cikin suratul hajj aya ta 35 haka Allah subhanahu wata'ala yake cewa والذين آمنوا وعملوا الصالحات للي وعند سكي إيماني سكي أيكا نغري لنبوي أنهم من الجنة غرفا للي زام زونا دسو أتكين وسو جدا جي أتكين الجنة تجري من تاتي الأنهار وند قورمو سنا قدانا بركشن وإنن جدا جي لتاكونا الله تكم خالدين فيها ذاس دوما أتكين ونا الجنة Allah ce ni'ma ajrul amilin madalla da ladam wa'inda suka kyautata ayyukansu a nan duniya su wane ne ya Allah ce allazina sabaru su ne waɗanda suka yi hakuri wajen bin Allah da nisanta saban Allah da kuma hakuri akan dukkan abin da Allah ya jarabce su na jarrabawa mara dadi Allah ce kuma wa ala rabbina tawakkalun kuma su ne waɗanda suke dogaro da Allah wannan aya tana cikin suratul ankabut aya ta 59 kina aya ta 58 da aya ta 59 a cikin suratul ankabut. Kin wannan yana nuna mana cewa yana daga cikin sakamako da falala ta hakuri. Allah yana ba ma masu hakuri gidan aljanna yayin da suka yi hakuri. Falala ta uku, as-sabiru yu'ta min al-hasanati bi ghairi hisab. Mai yin hakuri ana bashi lada ba tare da lissafa ba. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa qul ya ibadillazina amanu taqu rabbakum. Qul kace, ma'ana Allah yana umartar manzon Allah yace ya ibadillazina amanu, ya ku bayina waɗanda suka yi imani, ittaqu rabbakum, ku kiyaye dokokin ubangijinku ta hanyar yin abinda Allah ya umarce ku da nisantar abinda Allah ya hane ku. Allah ya ce lilladhina ahsanu, lalle ga waɗanda suka kyautata ayyuka a wannan duniya, fi hazi duniya hasana, suna da sakamako kyakkyawa. Wa ardullahi wasi'a, kuma ƙasar Allah yalwatacciya ce. Innama yuwaffas sabiruna, innama adatu hasana, kawai waɗanda ake cika musu ladansu ba tare da lissafi ba su ne masu haƙuri. Kawai masu haƙuri ne ake cika musu ladansu ba tare da lissafi ba. Wannan ya zo a cikin suratul Zumar aya ta 10. Kenan yana daga cikin falalar haƙuri. Falalar haƙuri, Allah ya ce innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, lalle masu haƙuri ne kawai ake cika musu lada ba tare da lissafa ba. Kawai Allah zai sa ni a ɗauko ladan ba tare da lissafa ba. Ka wannan falala ce mai girma akan mutum ya zamanto mai haƙuri akan dukkan yanayi da ya samu kanshi na rayuwa, saboda Allah yana sane da shi, kuma Allah ya jarabce shi ne, ya dora mai wannan yanayi da ya dora mai domin ya ga zai haƙuri ko kuma zai haƙuri ba, zai taraki ne da mita da sauransu, da kai kuka da jajan Allah a wajen mutane. Kina ana so mutum ya zamanto mai haƙuri domin ya samu ladan masu haƙuri ranar tashin alkiyama, za a baka lada ba tare da lissafi ba. Falala ta hudu, as-sabru khairu ata'in wa a'zamu ni'matin. Haƙuri shine mafi alkhairin abinda Allah zai ba ma bawa na kyauta, kuma shine mafi girman ni'imar da Allah zai ni'imta bawa da ita da shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Abi Sa'id al-Khudri, wanda hadisi ne muttafaqun alaihi, Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi. Bukhari ya rawaito shi hadisi mai lamba 1376 mil turwasan sosan, says Imam Muslim ya rawaito shi hadisi mai lamba 1745 mil satsan karan sent, daga wannan babban sahabi Abi Sa'id al-Khudri. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabri. Manzo Allah ce ba a ba ba wani ba daga cikin mutane, daga cikin halittu, ata'an wata kyauta, khairan wadda take mafi alkhairi, wa awsa kuma mafi yalwa, min as-sabri sama da haƙuri. Ma'ana mafi girman kyauta da mafi alkhairin kyauta da Allah zai ma bawa shine yi ka mai haƙuri. Nan mujiwa manzo Allah ke cewa ma utiya ahadun ata'an, ba a ba ba wani ba kyauta mafi alkhairi da yalwa sama da haƙuri. Ma'ana haƙuri shine mafi alkhairin kyauta da mafi girman ni'imar da Allah zai ma bawa. Dan haka idan Allah yake mai haƙuri, to wannan Allah ya so ka koma maka, ya maka kyauta mai girma mafi alkhairi. Saboda manzo Allah ya ce duk wanda Allah ya bashi kyauta ta haƙuri, to wannan an bashi kyauta mafi alkhairi da mafi yalwa. To wannan kage yana daga cikin falalar haƙuri. Falala ta biyar, as-sabru yarfa'u darajat. Haƙuri yana ɗaukaka darajar ma'abocinsa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal abda idha sabaqat lahu min Allahi manzila, lalle bawa idan Allah ya kaddara cewa zai samu wata daraja da matsayi a gurinsa, ya rubuta wannan a cikin lawil mahfuz, kuma lam yablughaha bi amalihi, kuma wannan daraja da matsayi da Allah ya rubuta ma bawa, aikinsa ba zai sa ya cimma wannan daraja da matsayi ba. Ma'ana aikinsa ba zai iya aikin da zai sa samu wannan matsayi ba. To me zai faru? Kuma shi Allah da ya riga kaddara mai samu wannan matsayin, kuma shi bai yi ba aikin da zai samu wannan daraja ba da wannan matsayi ba. To azala ce ibtalahu Allahu fi jasadihi, sai Allah ya jarabce shi a jikin sa ya dora masa rashin lafiya, aw fi malihi, ko ya jarabce shi a cikin dukiyarsa ya ringa dora masa asara da kariyar arziki, aw fi waladihi, ko Allah ya jarabce shi ga ɗansa ko ya ɗauke ɗan nasa ko dora rashin lafiya. Summa sabbarahu ala zalika, sannan Allah ya bashi hakuri akan haka, ya bashi ikon yin hakuri akan wannan abin da Allah ya jarabce shi. Hatta yublighahu almanzilata allati sabaqat lahu min Allah, har sai ya cimma wannan matsayi da darajar da Allah ya rubuta zai samu. Ma'ana wannan hadisi yana cikin Sunan Abi Dawud, hadisi mai lamba 2686 da mil 686, kuma Imam Albani ya inganta wannan hadisi a cikin sahihi na Abi Dawud. Ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bana bayanin cewa idan Allah subhanahu wata'ala ya kaddara ma bawa zai samu wata matsayi, zai samu wani matsayi da daraja a wajen Allah a cikin aljanna. To amma kuma sai ya zamanto wannan bawan bai da aikin da zai iya samu wannan matsayi, to sai Allah subhanahu wata'ala ya jarabce shi da rashin lafiya. Saboda in yayi hakuri a wannan dalilin wannan rashin lafiya, sai Allah ya kai ka wannan matsayin da ya rubuta za ka samu ta dalilin wannan rashin lafiya da ya dora maka. Haka duk wanda Allah ya jarabce shi rashin lafiya ya hakuri, ta yi kai ma kana cikin mutanen da Allah ya kaddara aikin ka ba zai saka samu wannan matsayi ba. To amma dalilin wannan rashin lafiya da Allah ya dora ma, sai ka samu wannan matsayi da Allah ya rubuta ma za ka samu aljanna. Ko kuma fi mali, ko Allah ya jarabce ka da a cikin dukiyar ka ta hanyar tawaya da asara da halaka da makamantansu, to ma Allah ya ga za ka yi hakuri. In ka hakuri, sai Allah kai ka zuwa ga matsayin da ya rubuta za ka samu. Aw fi waladi, ko Allah ya jarabce ka ga ɗanka ko diyarka, ko Allah ya jarabce ki ga danki ko diyarki ta hanyar ko ya amshe su, ya ɗauki rayuwarsu, ko ya ɗora musu wani ciwo ko wani rashin lafiya, ko da duk wata nau'in jaraba da Allah yake yi ga ƴaƴa, to sai a ga za ka yi hakuri. In ka hakuri, sai Allah ya riskar da kai wannan daraja da ya rubuta za ka samu. Daga kenan, wannan yana nuna mana cewa hakuri yana kai mutum Allah subhanahu wata'ala ya ɗaukaka darajar shi. Wannan Allah ya jarabce ka kai hakurin, to sai Allah ya ɗaukaka darajar ka. Daraja ta shida, as-sabru inda faqdil asfiya jaza'uhu aljanna, hakuri lokacin da mutum ya rasa wasu masoya nasa, to wannan sakamakon sa aljanna ne. Imam al-Bukhari ya rawaito a cikin littafinsa na Al-Jami' as-Sahih, ya rawaito hadisi mai namba 5944 sankmil nafsan karantakat daga sahabi Abi Huraira Abdurrahman bin Sakhar ad-Dawsi radiyallahu anhu, yardar Allah ta tabbata a gare shi, anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala. Abi Huraira, Allah ya kare yarda a gare shi, yake cewa lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya ce yaqulu Allahu ta'ala, ma'ana wannan hadisi kudusi ne, hadisin da manzon Allah yake rawaitowa daga wajen ubangijinsa, wanda lafazin daga wajen manzon Allah ne amma ma'anar daga wajen Allah ne, ma'ana lafazin na manzon Allah ne amma ma'anar kuma daga wajen Allah ne. Manzon Allah yake cewa yaqulu Allahu ta'ala, Allah madaukakin sarki yana cewa mali abdil mu'mini indi jaza, bawa na mumini ba zai zamanto baina da wani sakamako a wajena ba, iza qabadtu safiyahu, idan na amshiran wani masoyinsa, mahaifi ne, mahaifiya ce, mata ce, ɗa ne, iya ce, ɗan uwa ne, ƴar uwa ce, aboki ne, ma'ana Allah ya ɗauki ran wani masoyinka wanda kake son shi, min ahli duniya, anan duniya, sun mahtasabahu, sai ka nemi lada a wajen Allah, ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha, ka ce lalle mu mulki ne na Allah, na Allah ne mallaka sani, kuma gare shi za mu koma, Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah ka bani lada a cikin wannan musiba wannan jarabawa da kamun, wa akhlif li khayran minha, kuma ka musanya mani da wadda tafi ta alkhairi. To in kai ne mulada a wajen Allah, to illa aljanna, manzo Allah ce fati sakamakon ka shine aljanna. Ma'ana idan mutum Allah ya dauki wani masoyinsa, ba hushi zaka yi ba, ba maganganu zaka ringa wadi ba, ba wasu abubuwa ba zaka wadi wanda zaka fusa ta Allah ba, a zaka nemi lada ne a wajen Allah. Kai at-tarji, kai inna lillahi, kuma ka nemi Allah baka lada akan wannan rashi da kai. To duk wanda yayi wannan, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sakamakon sa shine aljanna. To kago ne na daga cikin mi hakuri lokacin da ka rasa wani masoyi naka, sai ka nemi lada a wajen Allah subhanahu wataala akan wannan rishi da kai. To manzo Allah ce duk wanda ya haka, to sakamakon shi zai kasance aljanna ne. Na bakwai daga cikin falala ta hakuri lokacin jarabawa mara dadi, as-sabru ala faqdil aynaini jazaohu aljanna. Idan mutun ya hakuri, idan Allah ya jarabce shi da rasa idanu guda biyu sai ya hakuri, to sakamakon shi shi ma zai zama to aljanna ne. Saboda yana daga cikin manyan ni'imomi, daga cikin ni'imomin da Allah yake ma bawa shine ni'imar gani. To duk wanda Allah ya amshe masa ni'imar wannan ta ganin idanu guda biyu, sai ya hakuri, bai yi raki ba, bai muna daga to ga Allah ba, bai nuna ba ga Allah, bai san shi da yi shi ba da ido, a ya mai da lamarinsa zuwa ga Allah, ya yi hakuri, ya dauki kaddara da Allah dora masa, to wannan zai zama tun sakamakon sa shine aljanna. Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi daga Anas dan Malik, hadisi mai lamba 5221 sankimil desanventam. Anas dan Malik, yadda Allah ta tabbata a gare shi, yake cewa sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama yaqul, naji manzon Allah tsira da amincin Allah ta tabbata a gare shi, yana cewa inna Allah qala, lalle Allah madaukakin sarki ya ce, izabtuli tu abdi bi habibataihi, idan na jarabci bawana da masoyansa guda biyu, yuridu ainihi, mai ruwaya ce yana nufin idanunsa, ma'ana idan Allah ya jarabci bawa da rasa idanunsa guda biyu, ya aka ambace su bi habibataihi, da masoyansa, ma'ana tabu da kowane bawa yana son ido, yana so zaman to mai gani. To amma idan Allah ya jarabci ka, ya amshe ma ni'imar gani, baka gani, fa sabara, kuma sai kai hakuri, baka yi raki ba, baka yi mita ba, baka yi ba muna da to ga Allah ba, baka nuna cewa kamar kai Allah bai san ka bane ba da yi ka haka ba, a ka fawwala ma Allah lamarin ka, kai hakuri. Manzo Allah ce awadatu minhuma aljanna, to zan musanya masa a dalilin wannan rashin idanu da ban ba sa ba a nan duniya, yayi hakuri, to a dalilin wannan zan musanya masa da aljanna. To kaga wannan albishin ne zuwa ga dukkan makafi, duk wanda Allah ya yi shi makawo baya gani, idan yayi hakuri, to a dalilin wannan rashin ganin a nan duniya da baka yi, sai Allah ya musanya maka da gidan aljanna, amma da sharadi idan kai hakuri. Manzo Allah ce fa sabara, sai hakuri, yace awadatu minhum aljanna, zan musanya masa da wannan rashi na idanu guda biyu da ya zaman to bai da su a nan duniya, to Allah zai musanya mai da gidan aljanna a ranar tashin alkiyama, amma da sharadin idan yayi hakuri. To wannan kaga shi ma falala ce ta hakuri, lokacin da mutun ya rasa idanunsa, idan yayi hakuri, to Allah zai musanya masa da gidan aljanna a dalilin rashin idanun da Allah ya yi masa a nan duniya. Falala ta takwas, as-sabru ala faqdil waladi ma'al hamdi wal istirja yaj'alu laka baytan fil janna. Hakuri akan rasa da ko diya tare da yin yabo da godiya ga Allah da fadin inna lillahi, to wannan zai sanya maka, zai sanya a gida maka gida aljanna. Imam Tirmidhi ya rawaito hadisi mai lamba 942 nafsan karin dai, kuma ya ce hadisi ne hasan, hadisi ne kyakkyawa, daga Abu Talha al-Khawlani, manzo Allah sallallahu alaihi, daga shi kuma Abu Musa al-Ash'ari, kenan hadisin ruwaya sahabi ne Abu Musa al-Ash'ari. Abi Musa al-Ash'ari Abdullahi bin Qais shine sunansa. Yake cewa anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala, lalle manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi, ya ce idza mata waladul abdi, idan dan bawa ya mutu, ma'ana dan bawa na ko da ko diya, tunda aka ce alwalad a larabci yana daukar namiji yana daukar mace, kamar yadda Allah yake cewa yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhil unsayin, ina a larabci aka ce alwalad yashmalu aljinsayi aldhakar wal untha, kina idan bawa ɗansa namiji ko ɗiyarsa mace ta rasu, ta mutu ko ya mutu, qala Allahu li mala'ikati, sai Allah mai girma da buwaya ya ce ga mala'ikunsa masu ɗaukar rai, ma'ana mala'ika malakul mauti da mataimakinsa wanda suke kama masa, Allah zai ce da su qabadtum walada abdi, kun amshiran dan bawana ko iya bawana, fa yaquluna na'am, sai sai mala'ikun su ce na'am, haka ne mun amshiran sa, fa yaqulu, sai Allah madaukakin sarki ya ce qabadtum samarat fu'adihi, kun dauki ran dan itacen zuciyarsa, as-samara shine dan itace, ruwi al-fu'adi shine zuciya, malumai suka ce me yasa aka kamanta da da dan itace, suka ce saboda ai mahaifin shine dalilin samar da wannan da, kamar yadda ice yake fitar da ni dan itace, to haka kai ma wannan dan kai ne sanadiyar samar da shi, sanadiyar samuwar shi a duniya, to za a ce amshe ma samarat fu'ad, ma'ana amshe ma abin da kake so, fayaquluna na'am, sai mala'iku su ce kwarai kuwa mun amshe mai dan itacen zuciyar shi, ma'ana wanda yake so, fayaqulu, sai Allah ya ce ma za qala abdi, lokacin da kuka dauki ran dansa ko diyarsa, mi bawa na ya ce fayaquluna, ya ce hamadaka hamidaka wastarja, ya yabe ka ya yi godiya a gare ka, kuma ya yi istirja, ma'ana ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, fa yaqulu Allahu, sai Allah madaukakin sarki ya ce ubnu li abdi baitan bil janna, ya ce ku gina ma bawana gida a aljanna, wasammuhu baital hamdi, kuma ku sanya ma wannan gida sunan gidan yabo da godiya ga Allah, ma'ana mu diba mu ga Allah zai dauki danka ne zai mutu ko diyarka ne zai mutu ko danki ne ko diyarki za ta mutu, to amma sai ki ce alhamdulillah, yabo da godiya tabbata ga Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajinni fi musibati wa akhlif li khalam minha, sai Allah ya ce to tunda kai Allah ya dauki mafi soyuwa abu a wajenka da ko diya, amma ka gode mini ka min yabo, to Allah zai ce to a gina ma gida a aljanna, a sanya mai gidan yabo da godiya, to ne daga cikin falalayen hakuri, lokacin da mutum ya rasa da ko diya, namiji ne ko mace, yayi alhamdulillah ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, to Allah zai sa a gina mai gida aljanna, kuma a sanya mai baitul hamdi, gidan yabo da godiya, daga kenan bai kamata ba mahaifi ko mahaifiya idan ka rasa da ko diya, to a same ka da yin hakuri da yin wannan abin da manzo Allah ya wadi, domin ka samu wannan falala da tagomashi na wanda Allah zai gina musu gida aljanna, har a sanya mai mai gidan yabo da godiya, sabanin mu zaka wani zai taraki ne da koke-koke da abubuwa wanda suke marasa kan gado, kenan wanda za su janyo min sama wata kila fushi na Allah subhanahu wataala, da haka kenan wannan na daga cikin falalar hakuri. Haka falala ta tara, as-sabru yukaffiru dhunub, hakuri yana kankare zunubi, yana sa Allah yafi ma mutum zunubansa da kurakuransa da laifukansa. Hadisi ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim. Bukhari ya kashi hadisi mai lamba 5210, Muslim hadisi mai lamba 4670, Bukhari 5000 Muslim 4000 sisan 70. sun kawo wannan hadisi ne daga babban sahabi Abi Sa'id al-Khudri Sa'ad bin Malik bin Sinan haka da Abi Huraira Abdurrahman bin Safar wa'annan sahabbai manya biyu sun rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam qal lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce ma yusibul muslima babu abin da zai samu musulmi min nasab an-nasab shine at-ta'ab wal mashaqqa ma'ana gajiya da kuma wahala babu wani abu da zai samu din na gajiya da wahala wala wasab shi kuma anan al-wasab ana ne al-mard ko wani rashin lafiya wala hammin ko kuma wata damuwa wala huznin ko wani bakin ciki wala adha ko wani cutarwa wala ghammin ko wani kuncin rayuwa hatta shaukata yushaquwa kai hada ma kai da mutum idan ya taka zai ringa koke da jajen ta soke shi illa kaffara Allahu biha min khatayahu ace Allah ya kankare mu a dalilin wa'annan ababe da aka zana na damuwa ko bakin ciki ko rashin lafiya ko kuma kuncin rayuwa ko bakin ciki ko wahala da gajiya to a dalilin wa'annan kowanne a cikin su Allah yana kankare wa mutum zanubinsa daga kenan wannan yana nuna mana cewa mu zamanto masu hakuri da abinda Allah zai dora mana jarabawa mara dadi to wannan Allah yana kankare ma zanubi ne shine manzo Allah ya ambata mana yace babu wani abu da zai samu musulmi na wahala kai aiki ka wahala to wannan wahala ana kankare ma zanubi ko ka gaji to shi ma wannan gajiya ana rubuta ma kankare zanubi ne ko kuma rashin lahiya ko ta irin nau'in rashin lahiya to ita ma ana kankare ma zanubi ne dan haka kenan rashin lahiya Allah yana dora ma bawa ne daga cikin hikimarta dan Allah kankare maka zanubi dan kaka damu in kana yawan rashin lafiya Allah ya so ka ne ma zamu zo mu gani a nan gaba idan Allah ya so bawa sai dora mai rashin lahiya saboda yana so ka tsarkake shi daga zanubansa ne da laifukansa haka manzala ce wala hammin damuwa da kake shiga ita ma ana kankare ma zanubi wala huznin ko wani bakin ciki da mutum zai tsinci kansa ko shiga wani yanayi na bakin ciki shi ma wannan Allah yana kankare mai zanubi wala adha ko cutarwa wani cutai ka ya zage ka ya ci mutuncinka ya ma isgilanci ya ma ba'a ya ma duk wani abu na cutarwa cutarwa da magana ko a aikaci ko a dukiyarka ko a mutuncinka ko a ranka da makamantansu to amma ni sai kai hakuri to wannan Allah zai kankare ma zanubi wala ghammin ko wani kuncin rayuwa da mutum zai shiga kai mazala ce hatta kaya da zaka taka kana jaje da koken cewa ta soke ka ko wani kusa ko wata kwalba ko dutse duk wani abu dai wanda mutum zai tuntube ko kuma ya ji masa to mazala ce shi ma wannan ana kankare ma mutum zanubi ne daga kenan falalar hakuri daga cikin falalar hakuri Allah subhanahu wataala yana kankare ma bawa zanubi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin Abu Huraira wanda Imam Tirmidhi ya rawaito sa hadisi mai lamba 2323 da min turwasan ganturwa wanda Imam Albani ya inganta shi kuma shi kansa Imam Tirmidhi ya ce hadisi ne hasanun sahihun hadisi ne hasan kuma hadisi ne sahihi Imam Tirmidhi yake cewa ko kuma Imam Abu Huraira yake cewa yadda Allah tabbata gare shi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yana cewa ma yazalul bala'u bil mu'min bala'i da jarrabawa ba za ta gushe ba ga mu'mini wal mu'minati da mu'mina mace fi nafsihi a karan kansa wa waladihi ko ga dansa wa malihi ko ga dukiyarsa halka hatta yalqa Allah har sai ya hadu da Allah wa ma alai khati'a babu lafi ko dai ta tarda shi ma'ana wannan hadisi yana nuna mana cewa Allah subhanahu wataala ba zai gushe bai na jarabta mumuni namiji ko mace da nau'ukan jarabawa ko a karan kansa ko ga dansa ko da dukiyarsa to face ya gamu da Allah bai da wani laifi ko daya ma'ana wannan jarabta da Allah yake ma mara dadi ya to ya jarabce ka kai a jikinka ko ga danka ko ga dukiyarka to da kuma Allah kankare ma zanubi ne to kuma Allah zai ta jarabta naka har sai ya zamanto zaka wayi gari ma baka da mi baka da laifi baka da kuskure ko zanubi a wajen Allah saboda mi da an tsarkake ka an wanke ka daga wannan laifuffukan naka a dalilin mi hakuri da kai lokacin da Allah ya dora ma wata jarabawa mara dadi to ne daga cikin falalar yin hakuri idan Allah ya jalalci bawa haka daga cikin falalar yin hakuri dan Allah ya jalalci bawa akwai hadisin Sa'ad bin Abi Waqqas wanda Imam Tirmidhi ya rawaito hadisin yace shi ma hadisi ne hasanin sahihun hadisi mai lamba 2322 Demil Trosan Vendee. Wannan hadisi daga babban sahabi Sa'ad bin Abi Waqqas idan ta tabbata gare shi yake cewa qultu ya rasulullahi nace ya ma'aikin Allah ayyun nasi ashaddu bala'an wa acikin mutane wa suka fi tsananin jarabawa da bala'i da jarabta su Allah fi tsananin jarabta da dora musu jarabawa mara dadi qala al-anbiya usai manzo Allah ce annabawa summa al-amsal fa al-amsal sannan wanda suke bi musu sannan wanda suke bi musu ma'ana daga annabawa sai kuma wanda suke masu karfin imani da tsoron Allah masu bi musu sannan masu bi musu haka za a ta sauka har zuwa ƙasa manzo Allah ce fa yubtala ar-rajulu ala hasbi dini ana jarabta bawa ne gurgudan addininsa karfin imaninka da raunin imaninka kowa Allah yana jarabta shi ne gurgudan karfin imaninsa ko rashin haka fa in kana dinuhu sulban idan ya zama to addininka akwai karfi akwai tabbatuwa ishtadda bala'u sai bala'in na jarabawar da Allah zai mahaita zama to mafi tsanani anan ya zama to kana da karfin imani da tsoron Allah to sai Allah ya tsana a cikin jarabawar ta kai ta zama to tafi tsanani wa in kana fi dini riqqatun idan ya zama to a cikin addinin naka akwai rauni to shi kuma ibtuliya ala hasabi dinihi sai Allah ya jarabce ka gurgudan wannan rauni naka a cikin addini bama yabrahu albala'u bil abdi zalla ce bala'i jarabawa ba za ta gushe ba gabawa ba hatta yatruka hatta yatrukahu yamshi ala al-ardi ma alai khadi'a face wannan jarabawa ba za ta bar mutum baina ta yi a bayan kasa face babu wani zunubi a tattare da shi ma'ana shi wannan jarabawa za ta zama to sanadi Allah kan kai ma zunubi ne hatta haka ga waye gari kana ta yi a bayan kasa babu laifi a tattare da kai saboda ni hakuri da kai da Allah ya jarabce ka haka yana daga cikin falalar hakuri albala'u kulluhu khairun shi jarabawa dukkanta alkhairi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Abi Huraira wanda Imam al-Bukhari ya rawaito shi hadisi mai lamba 2213 daga sahabi Abi Huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man yuridullahu bi khairan duk wanda Allah ya nuface shi da alkhairi yusibu minhu sai Allah dora masa rashin lafiya jarabce shi da musiba Allah dora mai bala'i da musiba dora mai rashin lafiya to wannan Allah ya so shi ne da alkhairi domin me yasa domin ya kankare masa zunubi ya dauka darajarsa kuma ya bashi lada akan wannan jarabawa da musiba da ya dora masa haka ya tabbata daga Suhaib bin Sinan ar-Rumi babban sahabi na manzon Allah hadisin yana cikin sahihu Muslim hadisi mai lamba 2318 wannan sahabi Suhaib ar-Rumi yadda Allah ya tabbata gare shi yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yana cewa ajaban li amril mu'min abun al'ajabi da ban mamaki da burgewa ga al'amarin mu'mini yace inna amrahu kulluhu khairun lalle al'amarin mu'mini dukkan sa alkhairi ne walaysa dhaka li ahadin illa lil mu'min kuma wannan babu mai samu hakan sai mu'mini in asabatu sarra shakara fakana in asabatu sharra sarra'u shakara idan wani abun farin ciki abun alkhairi abun murna abun samu ya same shi na ni'ima shakara sai gode ma Allah fakana khairan lahu sai wannan zaman to alkhairi a gare shi saboda Allah ce la in shakartum la azidannakum idan ku gode mini game da ni'ima da na muku to zan kara muku to shi idan ya samu ta ni'ima to zai gode he wannan ya zaman to alkhairi gare shi Allah ya kara masa wa in asabatu darra'u sabara idan kuma wani ciwo wani bala'i wani musiba ta same shi sabara sai ya hakuri fakana khairan lahu sai haka ya zamanto alkhairi a gare shi me yasa saboda Allah ce inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab lalle abun sani kawai ana cika ma masu hakuri ladan su ne ba tare da hisabi ba to nan manzo Allah ya nuna mana kenan mu'mini kullu yana cikin alkhairi ko dai Allah ya jarabce ka da abun alkhairi in ka gode masa ya kara ma ko kuma in ya jarabce ka da wani abu mara dadi kai hakuri sai Allah subhanahu wataala ya baka lada ba tare da lissafi ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Anas bin Malik wanda shi mana cikin sahih Muslim hadisi mai lamba 2549 sankimil karantinef manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yake cewa huffatil jannatu bil makarin an zagaye aljanna da ababan ki wa huffatin naru bish shahawat an zagaye wutan wuta tare da abubuwa na sha'awa, ma'ana abubuwan da zai saka shiga aljanna, to yake aikata abin da ranka baya so, saboda an zagaye ta ne da ababen da rai yake kiyamata yake ki. Haka ita kuma wuta an zagaye ta ne da ababen sha'awa, ma'ana abin da yake kai mutane wuta shine biye wa sha'awa da san rai da son zuciya. To wannan kaga yana nuna mana kenan mutum yayi hakuri ka tilasta kanka wajen aikata abin da ranka batta so domin ka samu aljanna, haka ka tilasta kanka wajen nisantar sha'awoyi wanda za su gada ma shiga wuta. Yana daga cikin falala ta ƙarshe da za mu tsaya a kanta ta hakuri shine as-sabiru 'alal bala'i war-radi bi qada'illahi yurdi yardallahu anhu, ma'ana wanda yake hakuri game da jarabawa da Allah ya dora masa da yarda da kaddara Allah, to Allah yana yarda da shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin Imam Tirmidhi wanda hadisi ne mai lamba 2320, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa hadisin Anas bin Malik inna izamil jazaa ma izamil bala, lalle girman sakamako na dai yana tare da girman jarabawa. Wa inna Allah iza habba qauman ibtalahum, kuma lalle Allah idan ya so mutane sai ya jarabce su. Fa man radiya, duk wanda ya yarda abin da Allah ya dora masa na jarabawa, falahu rida, to zai samu yarda Allah. Wa man sakhata, wanda ya kiyamata hakan yayi wushi, falahu sakhatu, to yana tare da fushin Allah. Haka muna roƙo Allah subhanahu wataala ya sanya mu cikin bayi masu yin hakuri akan dukkan jarabawar da Allah zai musu, kuma ya ba mu ladan masu hakuri. Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon yin hakuri da dukkan nau'in jaraba da zai mana. Fatan abinda muka faɗa na daidai, Allah ya sa mu tarayyan lada kuskure da tattaban harshe, kuma Allah ya fi mana. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.